Okay. Waga. Waga. Bismillahirrahmanirrahim. Wagararu minhu ala mushabbahi ya'udu aw ala mushabbahin bihi. Fa bi itibari kulli rukuni niqsima ko naqsima anwa'ahu summa al-majazu fafhama. To ku a bashi baiti biyu. Anan a wannan baitin yayi bayani ne akan agwararu tashbihi. Dalilan da ke sa har a kawo tashbihi. Dalilan da suke sa a yi tashbihi suna da dama. Amma shi a nan ya jumlance su a abu biyu. Shi ne cewa ya ce wa gararu minhu bukata daga tashbihi, manufa da ake so a cimma daga tashbihi ya udu. Manufar so da yawa tana komawa ala mushabbahin. Basa shi kansa mushabbahu, kamar misali ana so a sifanta ya yake a girma, a iya cewa ai wancan gidan kamar wannan yake a girma, ko a wajen kyau a ce wancan gidan kamar wannan, ko a ce a wannan yadin da wannan yadin din matsayinsu ɗaya, ma'ana irin kyansu ɗaya, ko ku a irin ƙwarinsu ɗaya, a ko irin darajarsu ɗaya. Kaga a irin nan shi mushabbahu ake so a ayyana menene matsayinsa, menene matsayinsa. So dewa shi tashbihi an fi kawo shi don ya zamo shi mushabbahu ya zamo a kai ga gano shi a ya yake, ko dai ta fuskar girmansa, ko kuma akan kawo tashbihi don ana so a kwadaitar a cikin shi mushabbahu. Akan kawo tashbihi don a kwadaitar a cikin akan mushabbahu, kamar a ce wannan mai kamshi ne kamar almiski, da an faɗi kamshi sai mutum ya ringa sha'awar a ce ya je wajen, ko shi ma ya sheka, ko a ce wannan kyakkyawa ce kamar rana, ko mai haske ce kamar rana. Ƙarirun wannan tashbihin manufar shi mushabbahu ake so a ƙawata. Wani lokacin akan kawo tashbihi don a munana shi mushabbahu, kamar a ce wannan fuskarsa kamar fuskar kare, kaga wannan ai dan amunana ne, ko fuskarsa kamar fuskar alade. To wannan tashbihi ya zo ne don amunana, don amunana. Wani lokacin au ala mushabbahin bihi, wani lokacin yakan koma kan mushabbahu bihi. Kamar a tashbihi wanda yake makalubi, kamar a tashbihi wanda ake kira tashbihi makalubi. To a sannan sai zamo mushabbahu a tashbihi manufarsa dan ya koma wato dan a nuna cewa shi kansa mushabbahu bihi kamar bai kai tashbihin ba. Kamar misali fadin wani waƙe da yake cewa wabada sabahu ka anna gurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Wabada sabahu, gari ya waye, ka anna gurratahu, kai ka ce hasken waye wa garin, wajhul khalifati fuskar sarki, sarkin khalifa ne, hina yumtadahu lokacin da ake yabansa. Anan inda za a bi asali ko tsarin da aka fi sani, ai fuskar halifa ce ake kamanta ta da wayewar gari a wajen fitowarta. Amma anan shi sai ya kamanta wayewar garin da fuskar halifa. To anan an samu tashbihi wanda yake makalubi. Anan ana da awacewa kenan ma fuskar halifa hatta fi wayewar gari haske. Fuskar halifa hatta fi wa'iwar gari haske. Wannan kenan. A nan dai shi wannan ya ce wato shi wato a gararu tashbihi sukan kai har wajen guda bakwai. Ya ce manufofin da ake so a cimma ta fuskar tashbihi sukan kai bakwai. Akwai yana cikin dalilan da ya sa akan tashbihi dan ai bayanin cewa shi mushabbahu din da aka ce akwai shi samun sa cewa akwai shi din abu ne mai yiwuwa. Yanzu misali, mutanabbi da yake yaban Saiful Daulat yake cewa Saiful Daulat duk duniya ba kamar ka, kafi kowa a yau. Sai ya ga cewa ya za a ware mutum ɗaya a cikin mutane miliyoyi a ce ya fi kowa. Shi ɗin nan ba mutane ba ne suka haife shi, da ya fi su kenan. To sai ya kawo wani tashbihi don ya nuna cewa haka ɗin ai abu ne mai yiwuwa. Yake cewa fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'ru damil gazali. Dan an ce kai ɗin nan ka fi halitta, alhali kai ɗin ma wani ɓangare ne nasu. Ai to ba mamaki, ba ga almiski ba, an sa almiski ɗabi'i natural, wanda yake natural ɗin asali daga jikin barewa ake matso shi ko. Akwai barewa wadda ita ce mai almiski, yanda da ake in an kama ta, masu neman almiski in sun kama ta, to sai si kamar kwai irin wanda yara suke a jikin roba balambala, sai a kulle fatata ake ja, sai a nade haka a maida shi kamar kwallo, to sai a kyale ta kashe gari, sai a sa wuka ne kaifi a yanke wannan. To wannan jinin da ya taru a cikin wannan fatar shi ne almiski, irin wannan shi ne almiski na asali kenan. Yawwa, irin wannan jakar da ya taru a ciki, wannan fatar da ya taru a ciki, ita ce ake kira faratu miski, wanda malaman fiqh suke bayani akai, ko kuma a mutasar da yake bayani abin da yake dahiri, yake fada faratu miski cewa wannan jakar ta almiski ita ma dai tsatsarka ce. Kamar kenan an fidda ita daga cewa duk abin da aka raba shi daga jikin mai rai ya zamo mushi. To kamar wannan an raba ta daga jikin mai rai, amma dai bata zamo hukuncin mushe ba. To wani dalili kenan da yakan sa ai tashbihi. Sai kuma bayanin halin mushabau cewa wata sifa ce da ita, ko kuma ai bayanin gwargwadon wato wajhu shabai. Wani lokacin ana tashbihi don tabbatar da halin mushabau, wani lokacin ana tashbihi dan kawata mushabahu a idanun meje, wani lokacin ana tashbihi dan amunana mushabahu a ida a kunnan meje, wani lokacin ana tashbihi dan a nuna abin mai ban mamaki ne, wato a nuna abin mai ban mamaki ne ko mai ban sha'awa ne. To wannan su ne dalilan da suka sa ai tashbihi. Sai kuma yace menene, na ganin ko mutsanan maiti guda ɗaya in ya so sai a tashi, fa biqiti bari kulli rukuni na kasama anwa ahu, zai faɗi nau'o'in tashbihin kenan. Nau'o'in tashbihin nan gaba zai faɗa, nan dai a nan ya faɗi, yayi magana akan agararu tashbihi. To amma ya rage kenan, zai bayani akan anwa'u tashbihi, nau'o'in tashbihin. Din Allah da rana ita sai ne su ko
wannan kaidar da aka fada cewa labud da wajhu shabai ya zama aqwa wa azhar
fil mushabbahi bihi minhu fil mushabbahi, kaida ce mustamira
ba ta aiki akan shi
a tashbihi maqlubi ma tana aiki mana, amma iddi'a yawa a inda yake ba tashbihi maqlubi ba tana aiki ne zahira a zahiri, amma a tashbihi maqlubi tana aiki ne iddi'a. Shi mai fadar da'awar haka yake, yanzu kamar shi wannan da ya fadi wa badan sabahu ka anna guratahu wa jul halifati, ai wai shi a wajensa in sarki ya fito, halifa ya fito, hasken da ake gani daga gare shi yafi wanda ake gani daga wayewar gare, da'awar haka yake. Yawwa, iddi'a an kenan ko.